الحق.
وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين.
حرف الخال خليلي زفا وقتي وتم لي الوسد ولم أرى لسب العليل دوا قد
وذاك لمن يا والأمين كرامة وما هبوه إلا سعادة والقسط ومن جود الكونان والأمر ثم ما تعالى وهب المصطفى رده من يصدور رسول سوى بالغيب دار موعدا وما سمى من ينبي وتم له القصد وكان رسولا دين آدم طينة وما هم فما الجدوى لغاو وما القبض عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وأين القول ينسيب القصد عليه صلاة الله ثم سلامه وتعلو سدوري ثم شكلي كذا النقد عليه صلاة الله ثم سلامه يزيد غرام الشيب والجبر والشمد عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وساب في سوى الدين لن يسدو
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
خليلي صفا وقتي وتم لي البسط ولم أرى لسب الأليل دوا قط.
قال مولانا وشيخنا وإمامنا أمدنا إلى الله شيخ إبراهيم ياس رضي الله تعالى عنه خليلي بدا دينا صفا وقتي لوكتشينا فا يا زمان ككي ميدادي وتم لي البسط wato basadi ya ƙara cika tunda mallan Sa'adi ya zo yau ai karatu da shi wala ma'ara lisabil ali yace ban ga wani magani ba dawan magani haddu da dai in ba wato soyayyar manzon Allah ba
wa zaka liman ya wal amina karamatu fa ma hubu illa sa'adatu wal gizdu
wa zaka wannan al'amari ya tabbata ne liman ya wal amina ga wanda yake soyayya ga amintaccen Allah karamatun ko kuma wazaka karamatun wannan karama ce fa Allah ya bawa bawan Allah limanya wal amina ga masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fama ubuhu ba wani abu ne soyayyar manzon Allah illa sa'adata sai arziki wal isdu da adalci
fa min judihil kaunanu wal amnu thumma ma ta'ala wa hubul mazdabara da umman yasdu
yace fa min judihil kaunani yana daga cikin baiwarsa kasantattu ga baki dai an same su ne saboda baiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal amru haka nan al'amarin Allah shine alalul khalq wal amru kenan thumma ma ta'ala sanan ko menene in yake ya daukaka hubbul mustafa kaga soyayyar manzon Allah haradu umman yasdu ita ce tsawon nan da take hana maki ya kawo maka wato tunde
rasulun sawabi lagaibi daran muwahidan wa ma zamma man yabi wa tammalul basdu
rasulun shi manzo ne sawa wanda ya tabbata bil ghaibi a cikin gaibu daran tsawon zamani muwahidan yana kadaitawa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kul in kana lirrahman waladun fa ana awwalul abidin shine ya buya gaibu ya tabauta ubangiji kafin kowa kafin komai wa ma san manyan fi tun lokacin da babu wanda yake kore ainihin wani Allah wa tammana wal basdu tun wannan lokaci manzo Allah ya samu yawatawa a cikin halar Allah
wa kana rasulan hina adam dinatu wa ma umfam al jadwa ligawin wa mal khabdu
wa kana nabiyyu shi ya kasance manzo ne shi wa kana rasulan ya kasance manzo ne shi hina adamu dinatun sannan annabi adam yana cikin ainin yumbu ba ma kwaba yumbin da za a yi shi ba wa ma'un da ruwa kuma ke duwa to menene wani abu burgewa ligawi da batacce umar khabdu menene ainihin fagauniya dan baka so annabi anan ba to tun can wancan lokacin Allah yana san sa
alayhi salatu lillahi thumma salamuhu salatan bu aidal qabbi an sahibal basdu
salatan Allah da amincin Allah sabata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce yan sahibul basdu wato shimfida mai dadi ta walwala takwaranyo gare mu ba bu aidal faidi bayan fayyara da ta zo gare mu to kuma wato kwaranye na Allah ya zo gare mu
alayhi salatu lillahi thumma salamuhu wa ta'alu suduri thumma shakli kalan naqdu
salatan Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'alu suduri wato rubuce na su zama sun daukaka sun mashakli sannan wasalin da yake kan rubucen kazan naqdu haka nan digan da nake yi akan rubutu na Allah ya dauki waɗannan biya da sababin salatin
alayhi salatu lillahi thumma salamuhu yazidu garami shaybu wal kibru washamdu
salatan Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazidu garami bege na ya karu ya kara mun ashebu fulfura yazidu garami ya kara mun bege na ga manzon Allah wal kibru tsufa ya kara mun bege ga manzon Allah washamdu wato gashi baki da fari wadanda suka cakuda mutum ya zama gwarzo kenan to shi ma a sannan ya kara masa goge ga manzon Allah
alayhi salatu lillahi thumma salamuhu wa alihi wa sahbihi fi suwadin lam yasdu
salatan Allah da amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi da alayansa wa sahbihi da sahabbansa lam yasdu waɗanda ba su yi tumbe ba fi siwar dini sai ga addinin musulunci suka yi ɗauki suka ɗauka kashi har fuzuwar
ƙarfi rasulallah ya zikira talazzuzi bishayi yin zuwa wadda ralama talazzuzi
wa'ala samma gairu
al-murtaba wa jamali
wa'ala samma mita haji siwa wa muntiri zarini ya salma lihamdi wa bashati hukasi mabiran wa ainu talazzuzi zariri ni tarkari la amini fa innahu
malala kalba malina wa zikiraki manfazi
alayhi salatu allahi summa salamu
salatan biha ulfani waslika kallazi
alayhi salatu allahi summa salamu salatan biha alu ala kulli jibiji alayhi salatu
ذكرت رسول الله ذكرة لزذي بشيء سوى والدار لم أتلزذي
قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم بن يسر رضي الله تعالى عنه التي ذكرت رسول الله إن أنبت من الله ذكرة لزذي واتو zikiri na jin daɗi da ibada saboda haka nake kiran annabi sallallahu alaihi wasallam lam atalazzaz ban ji daɗin komai ba bi shay'in da wani abu siwahu in ba manzan Allah ba addara tsawon zamani na
wal zamma ghayru al mustafa wa jamali wal zamma min hadin siwahu wa munkiri
wal zamma ghayru al mustafa wal samma gairul mustafa yalla ina tambaye ku du a cikin al'amura shin akwai wani mustafa wanda ya mamaye dukkan halitta waje malahu akwai kyawu irin kyawun sallallahu alaihi wasallam da ya mamaye wal samma min hadin akwai mai shirye da mutane siwa hun ba shi ba wa na saban munkilin akwai mai shiryawa mai tsamo ne in ba shi ba
dari ni ya salma li hammi wa washati ubasi marira wa wa aidu talazzi
ya salma ya ke mai suna salma ita duniya kenan da abin da ya kunshe ta zarini ni ki kare ni li hammi ga bakin ciki na wa washi wa washati da dede kewa ta ukasi mariran in yi ta gogayya da daci da zafi a cikin kirjina huwa ayu talazzuzi shi wannan dacin da zafi da baulin na kirjina shine kuma tsananin jin dadi na
zarini li tadhkaril amin fa innahu malal qalba malina wal iraji manfazi
zarini ki kale ni li tadhkaril amin ga tintintinin nan na amintaccen Allah fa innahu malal qalba mali abinda ke cikin zuciyata ya cika min zuciyata mali na hawa zikiraki ba ni da manfazin mazarta dan gane da wai tsaya ina tunani a cikin ki
alayhi salatu llahi thumma salamuhu salatan biha wulfani wasika kalladhi
salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce ulfa a same ni liwasilika a damfara da kai kallazi kamar ismul mausul na allazi wanda in ba ismul mausul ba babu bayanin ta
alayhi salatu llahi thumma salamu salatan yalu ala kulli jibili
salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce biha ahadu da ita ne nake samun daukaka ala kulli jibizin a wasa dukkan wani bada karan malami
alayhi salatu llahi thumma salamu wa alihi wa sahbihi ayanu nuru makazi
salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi da alayansa wa sahbihi da sahabbansa su waɗannan sahabban da alayan ayanu su ne suka gani ƙuru-ƙuru suka ga nura ma'akazi hasken nan na Muhammadu Rasulullahi muna musu jinjina Allah ya ba mu albarkacinsu harfin za
za'antu ila wadilla habibin mubahaji Muhammadin al-mahir dalalil musarraji bi kasibatin ahbabu qalbi wa salihiha wa wadin laqama man al-karim al-mutawwaji Bali min al-mami bitilba wa netani Huwa bika ya manna juhda ramahaji Huwa billazi lawla humala rashariku Wa lawla unur shams lam yataballaji Nabiyu hawa ma lam yanalu muqarrabu Wa labibu yutil haibil mutawalliji عليه صلاة الله ثم سلامه أعيش بها داري بغير مزكج عليه صلاة الله ثم سلامه فإني أصيل الحب بدون تقنج عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة على طول المدى لم تنسجي عليه صلاة الله ثم سلامه على ذلك الفخم المهيب المبهج عليه صلاة الله ثم سلامه على ذلك الأقنى أزج وأبلج عليه وعلى آل الكرام وصحبه ومن سلكوا بالدين حسن
za
antu ila wadil habibil mubahaji muhammadin al mahi dalalil musarraji
qala maulana wa shaykhuna wa imamuna wa murshiduna ila allah shaykh ibrahim yas yace za antu na tafi ila wadil habibi izuwa wannan kwarurruka na masoyina al mubahaji wanda yake mai kwarjinin nan wane ne muhammadin shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam al mahi dalali mai shafe dukkan bace-bace al-musarraji wanda yake mai kunna haske ko ina
bi kalimatun ahbabu qalbi wasalha wa wadin naqama kanal karimul mutawaji
kace sai gani na gaba sai gani bi kalimatun a madinar manzon Allah ina da ahbabun masoya ko masoyan zuciyata wasalha da wajen da dutsen nan na wajen ainihin wato dutsen Uhudu mawadin naka da gurin nan inda manzo Allah yake kalisa yake hutawa maganan mazauni ne na alkarimi mai girma almutawaji wanda ake masa wato kambi da hulai sarauta
ma'allimin ilmamin bitilka walaitani wa bika ya manna jodara manhaji
fahalli yalla ya yanzunta gare ni man ya manzo Allah min ilmamin in sauka bitilka wa ancan gurare walaitani ina ma a ce wa fika in zo gani ga kai rasulullahi ya manhaji hu manhaji ya wanda tafarkin sa shine tafarki na addara tsawon zamani
wa bil ladzi laula huma darashariqu wa laula nur ash-shams lam yataballaji
ina ma wa bil ladzi laula in je gurin wanda ba dan shi ba ma zarra sharikun ai taularo ma da bai hudo daga mahudarsa ba wala ulahu ba dan manzo Allah ba nurul shamsi hasken nan na wuta na rana lam yataballaj da bai bayyana ba
nabiyyu wa ma lam yanalu muqarrabun wala bi buyutil hayyil mutawalliji
nabiyun shi annabi ne hawa ma lam yanalu muqarrabun duk wani mukusanci ko muni mukusancin mala'ika ko annabi bai kai kusancin annabi Muhammadu da Allah ba wala fi buyutil hayy ko wala bil mutawalliji ko kuma mai haduwa mai shiga fi buyutil hayy a cikin gidajen dangi a ce wani mai daraja ne wanda yafi kowa to bai kai darajar manzon Allah ba
alayhi salatu llahi thumma salamuhu aishu bi hadali bi ghayri mudhiji
salatun Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aishu bi hadari in rayu da wannan salati tsawon zamani na bi ghayri mudhiji ka in samu wanda zai riga firgita ni a cikin rayuwata
alayhi salatu llahi thumma salamu fa inni asiru lahu bidun taghannuji
salatun Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inni asirul hubbi ni fari bataccen soyayya ne da manzon Allah duna tagannujin ba tare da amun rangwada amun wani kilisa ƙarya ba
alayhi salatu llahi thumma salamu salatan ala dulil madalam tunasaji
salatun Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce lam tunasaji kada a shafe ta a gare ni dulal mada tsawon zamani ai ta rubuta ta kata yanke
alayhi salatu llahi thumma salamu ala zalikal fahmil mayfil mubahaji
salatan Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan salati ta afku ala zalikal fahmi wato abu sa wannan mai farjini mai daraja sallallahu alaihi wasallam almi almuhibi wanda yake mai kwarjini almubahaji wanda yake mai kwarjini dai
alayhi salatu llahi thumma salamu ala zalika laqallal azaj wa ablaji
salatun Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala zalikal aqna abu sa wannan wanda ya zama mai tsawon karan hanci al'azajji mai kyakkyawar gira ta kewaya lau nan ma ta kewaya lau wa ablaji mai yawan gashin girar idanu
sallallahu alaihi wasallam alal kirami wa sabihi wa ma zalaku bidin hasana manhaji
salatun Allah da amincin Allah ya tabbata a gare shi ma al'alil kirami tare da alayansa masu girma wa sabi da sabansa wa ma zalaku hasana manhajin da waɗannan da suka shiga mafi kyawun tafarki su ne sahabban manzon Allah fi dini a cikin addinin Allah harful ghaini
garami da alilil buraij warabiji wadaibat khair al qalbi mud zawabiji
salamun ala hiray aliyum warumatin bamal li bikasim min bita'ati sagiri salamun ala farqa'i ayni wa qad sama ala rahuli wa shawki lisanihim waradi
salamun ala qabr al-amin wa rawbatin turifat ya ayyal dariqul labadihi
salamun ala rawbil fakir fa innani yuwardi salami kull hatim wa balihi
to wannan harafi kuma na tarihi ne gurare masu daraja na Madina ya ambata a ciki yace garami bege na da ani ya kira wani lil furaishi zuwa ainihin gurin da aka gina wa manzo Allah masallaci lokacin da aka yi yakin badar yawa warabiga warabigi da kuma rabiga inda ake sauka a jirgin ruwa a zauna a sha shayi shine rabiga a sha kahawa yawa sannan daga nan a hau raƙuma kuma a yi Madina wadaibatin abinci ya tabbata ga ɗaiba ita kanta ɗaibata khairul khalqi madinar mabibicin halitta mudis sawabigi mai ba da ni'imomi kala kala sallallahu alaihi wasallam
salamu ala bi alisun warumatin wa mali bi kasim bi ghati sabigi
shey yace salamun aminci ya tabbata ala bi rai aliyin bisari jiyoyin sayyidi ali biru aliyin ita ce wadda ake can zulhulaifa inda ake daukan harami bayan an yi wanka a dauki hirami daga nan kowa ko umra ko aikin haji warumatin haka nan aminci ya tabbata a rijiyar nan ta rumata ita kuma tana wato harral garbiya a cikin wani shinge wanda sayyidina Usman ya siye ta ya bayar da ta ga musulmi amman li bi kasin wa zai ne lamunce mun da kofi daya min bidaata daga sa'igi sa'igin mai dadin hadiya min bidaata daga rijiyar da take tsakiyar Madina tana nan wajen wani guri da aka yi hotel da aka ce masa hotel continental anan ali ba yake sauka wannan gurin da aka shafe wani rijiyar ita rijiyar bidaa ita ce wadda ake bani labari mai bulugul marami yake fada a ciki mata suke jefa tsoron karansa da abun da mushe da komai a ciki ake kuma zara da ruwa kuma ana amfani da ita ita ce wannan rijiyar bidaa ta ke sannan yace
salamu ala zarqa'i aynu wa qad samar ala huru wa shawqi li sal'i wa rabiji
salamun ala zarqa'i aynin yace aynu zarqa'i ya baddala ne saboda waka sunanta aynu zarqa'i ita kuma wata rijiya ce tana kudu da Madina tana can harratu sharqiyya kudu kuma haka wajen kudu da ita kaman kusurwa anan take ita kuma duk waɗannan gurare mun je mun gangansu mun ga rijiyar mun sha ruwa yan bakar samat hakika ta daukaka alal huri abusa kyawun yan matan gidan aljanna wa shauki shey yace ina shauki na lisal'in ga dutsen nan na udu ورابقة ورابقة رابقة
سلام على قبر الأمين وروضة تريق ضيان يزدري كل بازي
سلام أمنتي تبت على قبر الأمين أبس قبر نمنا من تجمع الله وروضه وروضة روضة ننتاسة تريق ضيان اتذكرون أمك حسك يزدري كل بازي حسك روضة من تجمع الله yana kunyata da wani haske na wani gari ko na wani butula wanda yake hudowa a bayan kasa
salamu ala rabbil baqi fa innani yuwaji salami kullatun wa badiji
salamun amince ya tabbata ala rabbil baqi amma sa raudan nan ta baqi a jiya mun yi bayanin ta fa innani uwaddi salami cewa ina ba da gaisuwa ta kullu atin duk mai zuwa da Allah ina ba shi gaisuwa ta wabaligin da wanda zai risku zuwa Madina ina cewa ya mun gaisuwa a wannan gurare
mahubbu hawbul qurami khawati gamalin darazat sumu'il bawaziji
hubbu soyayyar Madina Madinar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahubbul qura ya shafe dukkan son wani gari a duniya gaba daya ban da maka da Madina min khawadiri daga khadirina famaliyan dara wai wake magana wata London da aka zo aka yi ta daga baya aka yi mata wata zatu shumu'i wanda aka sa mata kendira da daddare zaka ganta fawu da haka take to amma yanzu Madina manzo Allah ta bi ta haske albawazigi masu haske sai Madina manzo Allah yanzu ta bi su
وذلك منه في الحبيب فهبه متى يقذف في القلب اعظم دامه
وذلك كسانتيور wannan an ce an gani a zuciyata soyayyar garin manzo Allah da Makka da Madina su fi ko ina haske min hubbil habibi daga soyayyar manzo Allah ne Allah ya kada mun nan wannan hubbu kaga soyayyar manzo Allah mata yi kusafan ko yaushe aka jefa shi bil kalbi a zuciya a azamu damigin yana rantsane dukkan wata fitina ta shedan Allah ka ba mu
alayhi salatu lillahi thumma salamuhu wa yazbu qalbul a'ud min khair sabiyi
salatin Allah damincin Allah sabbata ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayusbiqu qalbal abdi shi wannan salati yari ne gaba daya zuciyar ba wannan sheikh ibrahim in yasradiyallahu ta'ala anhu min ghairi sabiqin wai ba baba da kayan rini aka sabu a kawai Allah ya rina shi da haske
alayhi salatu lillahi thumma salamu wa tazdasil lada amin kulli zaiji
salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tastasil al-a'da ita wannan salati tumbike dukkan makiya min kulli zaiji da duk wani karkatacce ta tumbike shi daga cikin zukatan mu da mutanen mu
alayhi salatu lillahi thumma salamu wa uqzaki salanu wa min kulli sabiji
salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa uqsa aiman tufabi na tsoron Allah kisal anwari tufabin nan na hasassaki min kulli sabiyi daga dukkan wani abu mai kauri na tufabi
alayhi salatu lillahi thumma salamu wa alihi wa sahbi angaru kulli badiji
salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi da alayansa musamin da sabansa an zaro kullu baligin sune wanda suka yi gargadi ga duk wanda ya balaga kiran Allah ya kai kansa har kushi
shahidu wala walwali aliya anguzo dani ala ubil amada anguzo o yabuka huballahi tayyibu amruhu wa qallalladhi ahwaka aw man yuhaddisu alayhi ya alqalam wa bayyar hazimami wa yanquzu bi rabbi rasulillahi ta'du madinati ala al-mudli wal amsari wal khayr yadusu bi rabbi rasulillahi ta'du manarati manarati mulki hada kandara yanquzu
alayhi salatu llahi summa salamun salatan tudhiru al-qamar sa'at ajlas alayhi salatu llahi summa salamun wa alim wa shalim bil hadith tahaddasu
sallallahu alayhi wa alihi
زهرت وله الفعل أدي أنكس بأني على حبي لأمل أنكس.
قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم ياسر رضي الله تعالى عنه شهدت نا شيدا نا تبتر ولا ألفا أنكس بذا أسامين إنا وروري وابا لأهدي أكورينا بأني شواني am kusu zan zauna dindindin ala hubbi li ahmada kusa soyayya ta ga ahmadu sallallahu alaihi wasallam
yubqa walla yukayyafu amruhu wa qul alladhi yawa ta may yuhaddisu
uhibbuka ya rasulullah ina san ka hubban wato soyayya ce la yukayyafu amruhu ba za iya fadin kaifiyar inda nake san kai ba ya rasulullah wa kullu alladhi yahawaka kai duk wanda yake son ka mashi ma ina san sa aw man yuhaddithu ko wanda yake karanta karatun hadisi na littattafanka shi ma ina san sa
in falaiti alqalmuz dabar kalmalaitahu ala ai wajidari biruya yamfuzu
falaiti ina ma dai a ce alqal mustafa in gamu da abin zabi alqarma shugaba laitahu ina ma a ce ainihin yamfusu yayi tofi biru'i a zuciyata ala iwaji abu sakar karkata ta dinna dari tsawon zamani na a ce ga ni ban isa ba amma manzo Allah yayi min tofi a zuciyata ya bani istiqama
bihubbi rasulillahi sadar ashirati wa nazli wa man yara azmami wa yamfusu
bihubbi rasulillahi da soyayyar manzo Allah ne ba kuka ga sarat ashirati dangi na suka daukaka ba wani abu ne daukaka su ba to mu ma sai mu rike manzon Allah kamar da yake mana wasiya akan wannan sili da yayana wa manyar azimami wadanda ma suke kula da alƙawari na wayan kusu suka zauna kan alƙawari na su ma sun daukaka ne bihubbi rasulillah
bihubbi rasulillah ta'alu madinati alal munni wal amsar wal khair yahdusu
bihubbi rasulillah da soyayyar manzo Allah ne ta'alu madinati madina ta take daukaka alal mudini abu sa dukkan wasu madinoni wal amsari da dukkan manyan birane wal khairu yuhdasu sai ga alheri iri daban-daban ana farasa a cikin gari na saboda soyayyar manzon Allah
bihubbi rasulillahi ta'alu manarati manarati mulki ada qaddara yaqusu
bihubbi rasulillahi da soyayyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta'alu manarati wato hasubiyar masallaci na take daukaka kan manarati mulkin abusa hasumiyar sarakuna yawa addara wadanda yankusu suke warware adaka alkawarinka wato a cikin tsawon zamani sarakunan da suke duniya kawai suke wa mulki to wato wato kada suna hasumiyar su to bata kai tsawon hasumiya ta ba a gari na kuma haka ne duk wata hasumiya inda ka je madinatu kaula kana kullowa daurar kaula zaka hango manara da shi ibrahim ita ce ta kowace tsawo radiyallahu anhu
alayhi salatu llahi thumma salamuhu salatan tudhiu al-qawra sa'ata ujdasu
salatan allah da amincin allah tabbata kaman zo allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce tudhiu al-qabra ta haska kamun kabari sa'ata ujdasu lokacin da ake sakani a cikin sa
alayhi salatu llahi thumma salamuhu wa alihi wa sahbihi billahi tahaddasu
salatan allah da amincin allah tabbata kaman zo allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alayhi wa sahbihi da sahbansa tahaddasu wadannan da suka bari labarin hadisan manzon allah bil hadisi da hadisansa har suka zo izuwa gare mu alhamdulillah ya isa
saboda ne
mure
ka jawa fasara ba ku jashi amma ku himma kuna kaman ku za ku yi bacci a jashi gaba da
ala rasulullahi la amsaqal harb wa la musabal ya sayyidul hara bisirrika ya sirral ilahi wa nuruhu wajaika ya yasin muhammad mustafa jazaka ilahuna arshi ya khair mursalin wasilatul ulia wa anta biha aula da'awatu bika al mawla al ali jal jalaluhu likay yakshif al balwa wa yutiqa al huda wa jadam amra wa naya wa rahmata wa aliyya al-bahrayn dunya mahal ukhra wa ya'lu biya al-tawheed wa sunnati laki abar kibahu al-jar bil-jar wa al-najwa zahimu yaqul al-naz ajal talibu wa qad barah al-sayyidu saba ammat al-balwa alitu lima al-qa wa rabbi akajibu
subhanallah.